أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta kawo tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara kuma cin kaddara wasu ne ba mu ikon sake saduwa da juna a wannan zama da muke domin takaitattun darussa a cikin wannan mutum littafai na ilimi da muke karantawa insha Allah ta'ala a wannan karo a wannan zama za mu ci gaba da takaitattun darussi a cikin wannan littafi na al-Arba'un al-Hadisi na al-Imam an-Nawawi wanda mun dauko darasi na wannan littafi tun daga farko. To yanzu cikin ikon Allah min mahuta daga cikin hadisai na al-Imam an-Nawawi kenan da ya kawo guda 42 muna cikin hadisai wanda Imam Ibn Rajab ya kara a cikin sharhin shi hadisai guda 8 a cikin sharhin shi ya kara kenan Imam an-Nawawi shi littafin shi kuma yin ya ambace shi al-Arba'un hadisi ne amma dai kusa al-Arba'un hadisi 42 ne. Ibn Rajab da yazo shi kuma sai ya kara hadisai guda 8 a bisa tsarin da Imam an-Nawawi ya dauko kuma ya ka hadisai wanda su ma wanda suke tattaras da kalmomi wanda jawami'ul kalim sai ya sharhe su a cikin littafin shi Jami'ul Ulum wal Hikam shi sama ake mushi laqabi cewa Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharhi 50 hadisa. Zamu tashi karbashin hadisi na 30 da al-afwan 50 40 ta afwan hadisi na 48 insha Allah ta'ala kenan daga cikin hadisan da Ibn Rajab ya kawo malai yake cewa al-hadisu thabil wal 40 an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر رواه البخاري ومسلم. الإمام ابن رجب كتوى حديثي يا زود عبد الله بن عمر يضل تأفون عبد الله بن أمر عن عبد الله بن أمر كلام عبد الله بن عمر عبد الله ابن أمر ابن العاص عن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما يضل تبت أجريس شيد ما هي فينشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من زم الله من سواد أنت الله اشتبت أجريس ياتي أربع من كن فيه abubuwa guda hudu ko kace dabi'u guda hudu duk wanda ya kasance a cikin wannan dabi'u guda hudu kana munafiqan wannan ya zama to munafiqi ne wa in kanat qaslatun minhun fihi koda a ce ba a samu guda hudun wannan ba aka samu ɗaya daga cikin wannan dabi'un guda hudu a tare da shi aka samu ɗaya daga ciki a tare da shi to kanat fihi khaslatun min al-nifaq to yanzu a tare da shi akwai wata dabi'a ta munafiki manzo Allah yake cewa ba zai huta daga wannan ba dabi'al ko kuma ya huta daga cewa na dabi'u daga cikin dabi'u na munafiqai ko ba zai huta daga cikin cewa shi yana dabi'u na munafiki ba hatta ya da'aha har sai ya bar wannan dabi'u. Manzo Allah yake cewa man shine mutumin da idza haddatha kadaba idan dai yayi magana yayi zai yi ƙarya idan dai yayi zance yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alqawli ya saba wa idha khasama fajara idan yayi aka yi husuma da shi to sai yayi fajinci wa idha ahada idan yayi dau alqa kullu alqawli da shi yayin da ya gada sai yayi yauda ba. Wannan hadisi mala yace Bukhari da Muslim suka rawaito shi akwai qari na riwaya da Muslim wa in salla wa sama koda yayi auka makala koda yayi sallah yayi azumi to in dai akwai wannan dabi'un a tare da shi to akwai dabi'un mina fulci. Wannan hadisin Imam an-Nawawi yake cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa hadisi ne mushkil hadisi ne wanda yake rike taswa saboda wannan dabi'un ana samun su a cikin mu'mini ma'ana kinan mumini ma idan ya rabu shi ma ya zama to munafiki ko ya zama tana wasu dabi'u na munafiki to shi yasa daga malumai suka ma suka fassara hadisin cewa a abinda hadisi yake nufi nifaqul amal ni munafiki na aiki ba munafiki na i'tiqadi ba mun sani akwai annifaqul amali anda akwai annifaqul i'tiqadi akwai munafiki na kafirci na i'tiqadi wanda shine kafirai suke su koyi musulunci kafirai na zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ajin munafiki su koyi musulunci a su koyi kafirci akwai su bayyana kafirci suna cewa suna tare da ku alhali ko ba haka ba to akwai munafiki wannan ana magana akan munafiki na aiki shi yasa imamu tirmidhi ya rawaito cewa wannan ma'ana wannan hadisin wa ma'ana zalika inda azri yake cewa nifaqul amal nifaqi na aiki shi yasa malumai suka ma hadisin fassarowi da dama daga cikin fassarorin da suka yi imamu nawawi yake cewa abinda al-muhaqqiqun suka tahi daga cikin masu ilimi cewa ma'anar wannan hadisin cewa wanda ya zamanto yana da wani dabi'un to a tare da shi akwai wata dabi'a ta munafiki ma'ana ana kamantawa ce da yake ci akwai yake cewa kamar wannan kamantawa ce ake cewa wanda ya zamanto yana da to shi ma yayi kama da munafiki daga cikin fassarar da malamai suka yi kenan ba wai shi munafiki bane a aikace a ya dauki wata dabi'u dabi'a ta munafiki ya shi ma yanzu ya sifanta da munafiki wasu kuma suka ce a abinda ake nihi ana nihi ka munafikai ko munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sune wa'inda suka bayyana kafirci suka boye afon kafirci suka bayyana musulunci sune ai idza haddasa kadaba idan suka yi magana akan abin da shahi imani sai su ƙarya alhali ba imani ba Allah ke faɗi wa cikin alqur'ani wa iza laqul ladina amanu qalu amanna idan sun hadu da masu imani sai su ce mun yi imani amma wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu musta'izun idan sun koma can wajen shugabannin su na munafiki sai su ce a ai mu tare da ku muke su wani tun da muka ce muna tare da su mun yi imani ai istihza'i muke musu izini muke musu to wannan wasu suka ce wa'annan su ake nufi idan suka yi kaza suka yi magana akan abin da shi imani sai su yi ƙarya idan suka yi alƙawali akan cewa za su taimaki addini za su ƙarya shi ma wannan sai su saba idan aka yi husuma da su sai su yi fajirci su zama fajirai suna goga ma mu'minai idan kuma aka kulle yarjejeniya da su sai su yi yaudara su ta da wannan yarjejeniya su je su haɗa baki da makiyan addini don a zo a yaƙi musulmi wasu suka ce wannan munafiki na zamanin maza Allah ke magana wasu suka ce a'a Imam al-Khattabi ya rawaito yace ma'ana daga cikin ma'anonin da hadisi yake nuni cewa wannan ana tsawatar da musulmi ne kar su je su hada cikin wannan dabi'u ba wai ana cewa mumini idan yana a tsawata suwa ce ake wannan dabi'u ne na munafiki to ana ma musulmi hannunka mai sadda ne kar su je su hada wasu suka ce a'a wannan ana nihin wani mutum ne kafiri wani kafiri ne a sananne ake nihi shine ake nihi shine ake aka sifanta da wannan sunan ma'ana wannan daga cikin fassarorin da malamai suka yi bayani akan albashin hadisi to amma dai ala laqiqa kamar abinda hadisin yake nihi kamar da Imam an-Nawawi yace shine hadisin yana ishara yana nuni cewa musulmi in ya sifanta da wannan sifar to kamar an shabbaha shi kamar wata sifa ce wadda take ta munafiki to kamar kallin musulmi yake yayi kanshi kai ya sifanta da wannan sifa yanzu idan ya sifanta da wannan sifa to yanzu yana da wata sifa ta munafiki amma shi ba munafiki bane a wannan hali amma yanzu ya dau wata sifa wadda ta munafiki ce to shi kuma wanda yayi kama da mutane kaga yana tare da su a wannan ya dace da munafiki tunda yana wani aiki irin nasu wannan aikin zai iya zuwa ya kutsa su a cikin jama'a ta munafiki to wannan hannunka mai sanda ne ake ma musulmi a kan albashin wannan hadisi ne da yake da tsawata suwa saboda munafiki babu wata tuta daga cikin amradul ijtima'iyya daga cikin tututtuka na mujtama na al'umma wanda muna wadda tutar da musulunci ya sha wahala kafin ya magance ta kan munafiki bal ma kana iya cewa hal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubu duniya ba a magance munafiki yanda ya kamata saboda abu ne wanda a boye yake ba iya gane su. Shi yasa Allah da yake fadi yake cewa wa min ahlil madinati maghdu ala an-nifaq la ta'lamu, ya Allah ce nahnu na'lamuhum, daga cikin mutanen Madina akwai wanda suka kore akan munafici, kai baka san su ba, Allah ce amma mu mun san su. Aushe ko manzon Allah ma sai da aka mushi wahayi a gaya musu aka ce wane da wane wane da wane ba sai ai gaya muku zai fa. To dan ka san munafici ya kai cuta babba bayan ayoyi da ke ku da suke sanka akan wannan akan cewa ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yake cewa bashirul munafiqina innal munafiqina fi dawkil asfali minan tindaga tuwatin wannan in ka dauka nisa'i in ka dauka ana magana akan munafiqai tindaga bakalan mu'afun kanta in ka dauka wa iza laqul ladina wa minan nas tindaga wa minan nas aka fara magana akan munafiqai ko kace ma tindaga fatiha ma an kana su aka fara magana akan munafiqai aka zo bakala wa minan nas man yaqulu kaza 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 amanna billahi ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن يقول آمنا بالله ده سوره هل كذو ديك قراني ان كدوا سوره زغا ان يي مغانا ان يي اشاره akan munafiki a sama sama har zuwa suratul ankabut ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اودي في الله ديك wannan sifa ce ta munafiki to bayan duka wannan abin da aka yi dan saboda a magance wannan cuta kan musulmi su je su fada wanda suke take ma su huta saboda daukun azabar da ake magana akan shi to bayan wannan kuma sai da Allah subhanahu wataala ya sauko aya su kutum dan ta magance wannan suratul munafiqina Allah yake cewa idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasul ya Allah ce wallahu yashhadu ان المنافقين لكاذبون كو اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله كذا منافقتي ببطو ذات شي يسا باب وين ده suka ba musulunci wahala ga munafiki ko babu wanda aka samu aka rusa musulmi da su ga munafiki da su ake hada baki aje ake hada baki azo a rusa da su ake samu kafa a cikin ku azo a muku ta'addanci duk in ka dauka wata qadiyya ta musulunci wanda aka samu musulmi aka samu nasara akan musulmai akan ta to an hada baki da munafiki wannan hadisi ne mai kyau malaka cewa al hadisu tasi'u wal 40 hadisi na 49 an umar bin al khattabi radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة وكما في التحفة وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح ما لك تشوى حديثي لغا عمر الخطاب وظل تبتع قريشي yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa law annakum tawakkaluna ko tatawakkaluna suka ce an shahe ne ta'un din tatawakkaluna an shahe ta law annakum tatawakkaluna ala Allah da a ce ku musulmai mu'minai kuna dogaro ga Allah haqiqanin dogaro manzon Allah ce to la razaqakum da Allah ya arzuta ku kama ya ruzuku bayra kama Allah yanda Allah yake arzuta tsuntsu manzon Allah ce shi wannan tsuntsun ta gudu khimasan tana wayar gari tana huta da sahi khimasan tana mai dan tarar ciki ma'ana saboda yunwa tana mai jin yunwa sannan wata ruhu lubana sai ta dawo tana mai ciki a cike ta cika ciki wannan hadisi kamar yanda ya kawo hadisi Imam Muhammad da Tirmidhi da Sa'i ibn Majah sun mutar da shi hadisi da wanda malamai sun inganta shi kamar da Tirmidhi ce hadisi ne hasan sahih wannan hadisin hadisi ne wanda yake bayani akan tawakkali tawakkali tabi'a ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu'mini su zauna mu'mini da wannan sai ba ta tawakkali shine mutun ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda wannan hadisi manzo Allah ya bada misali cewa tsuntsu yana dogaro da Allah wajen neman shi amma hadisin ba wai yana nihin ba cewa kamar yanda wasu suka fahimta cewa a kawai in aka ce tawakkali shine ka dogara da Allah ka bari komai kaga kamar karatun mu kenan ko na Ibn Qayyim ka dogaro da sababi kawai kaje ka zauna ka kame hannuwanka guda biyu ka ce kai kai tawakkali wannan ba tawakkali bane wannan tawakkul ne ilmul qayyim shi yasa ma imamu al-ghazali yake cewa wannan zatan jahilai ne cewa kal mutun yayi tsammanin cewa tawakkali shine ka zauna ka zuwa neman abinci tawakkali shine ka ki amfani da zuciyarka wajen tunani hanyoyin da zaka bi ya za a yi samu kaza ya za a yi samu kaza a wai ka ai tsammanin cewa kawai tawakkali shine in zo in zauna imamu al-ghazali yace mutun ya zauna kamar tsumman da aka jewa shi ko kamar an so an kamar an dora nama akan abun gashin nama yace wannan zatan jahilai ne yace a tawakkali shine ka tashi ka je nema kai hukuma da sawabi ma'ana kai hukuma da sawabi sannan kuma ka dogara ga Allah wajen neman naka nahu ta nema amma kuma na dogara da Allah cewa duk abin da na san zan samu wannan Allah ya kaddara zan samu babu wani wanda zai hana min haƙina abin da in dai ya zama rabona ne to wannan ba wanda zai hana sannan kuma in san cewa zahin nema na baya ka samu kamar yadda Hausa suke cewa idan wani lokaci ana buƙatar kokari yana buƙatar yana sa mutum ya samu to amma ba wai wannan kokarin shine zai sa ka samu ba a wannan kokarin sababi ne Allah kuma shine zai kaddara ka samu wannan ko da kai ku da wani lokaci zaka yi amfani da sababi kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan samu wannan abu kaga Allah bai kaddara ka samu amma ka tashi ka hutun kai ku da sababi to kuma a lokacin ne kai tawakkali shi yasa ai dai ba da misalin manzo Allah sai ke cewa dai magana kan tsuntsu ai tayi shi tsuntsu ta gudu khimasan ko bai ce ba tsuntsu a yana dogaro da Allah kawai ya zauna a cikin gidan shi kawai abu ya wado mishi daga sama a abuta yake nemo mana a wannan mutan shi tsuntsu yanda yake kamar yadda malamai suke cewa shi in ya ka baya aje na gobe kawai dai zai ci ya ciyar da iyayen shi waye gobe kuma ta Allah ce saboda ya san gobe dai huta zai yi ne kuma ya san in dai ya huta to Allah sai ya bashi shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin Qur'ani wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha babu wani mai tafiya bayan ƙasa to arzikin shi yana wajen Allah saboda Allah subhanahu wataala da yayi wannan kasal da ya halicci sama da ƙasa da bayan ƙasa da al'umma Allah sai da ya kaddara hatta da daidai kwaya da haki ko kace shinkawa adadin wanda za a bata a duniya sai da Allah ya kaddara ruwa dugo nawa za a bata ko kace tanno za a bata a duniya sai da Allah ya kaddara ya halitta daidai wanda zai shi al'umma Allah da yake fadi a cikin alqur'ani wa huwa alladhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha sai kace wa qaddara fiha aqwataha sai da Allah ya kaddara abuntin da za a ci a bayan ƙasa to kaga babu magana a ce wani zai kare maka arzikinka wani zai hana maka samu a'a arzikinka duk inda yake sai ya samu shi yasa manzo Allah yake faɗi a hadisi ma asabaka lam yakul liyukhdi'ak abun da ya zama to zai same ka to ba zai kuskure ba abun kuma da zai same ka ba dama ba zai same ka ba kamar inda yake faɗi a hadisin ko da a ce mutane za su taru a wannan duniya su ce yau yayi mun maida ka mai arziki a'a ba za su iya kawai abun da Allah ya kaddara shi ne za su yi abun da kuma Allah bai kaddara ba za su iya yin shi ba a wannan hadisin kamar yadda mun gani manzo Allah yake cewa ta hudu khimasan ita wannan tsuntsu tana fita khimasan mai ciki a damfare na daga yunwa Allah yake faɗi a cikin alqur'ani famanuddu fi makhrasin Allah yake faɗi game da wanda ya masu yana yin yunwa ma'ana dai lafazin alkhimas shine damfare wa ciki saboda yunwa lafazin kuma al-ghudu shine malamai suke cewa awwalin nahar al-ghudu awwalin nahar wa rawah kuma akhirin nahar kawai dai kamar kace safiya da bauchi kaga sai shine hukumin muni ko bauchi ta kuma shine karshen muni to wannan hadisin shi yasa za ka ga ka iya gane malamin wannan hadisin kaga cewa annabawa kansu ba su zauna ba su ce sun yi dogaro da Allah kawai su ki zuwa ayyuki ko su a annabawa ma suna nema suna ci daga abincin manzo Allah da yake fadi a hadisi da yake cewa annabi Dawud yana ci min amali yadi tare da cewa kuma annabi ne in ya ga dama sai ya roki Allah ayi ruwan komi ba ma sai ya je ayi ruwan abinci ko ayi ruwan kudi ko ayi ruwan wani ne amma tare da haka suke zuwa wannan to ta roko da sababi ne kamar kuma inda malamai suke cewa al akhdh bil asbab la yunafi tawakkul roko da sababi baya koyi tawakkali kawai yanzu an ce akwai wata cuta za ta faru a cikin al'umma kawai sai mutum yaje ya dauki wannan maganin to ya sha maganin wancan to dan ka ta same shi to baka ce ba aiwa da bakar tawakkali in ka sha maganin ma in Allah ya kaddara ta same ka ta same ka a'a shi shan magani sababi ne wannan uku da sabon baya koyi tawakkalin mutum bal ma uku da sabon shine tawakkalin kamar da malamai suke cewa kai uku da sabon to shine tawakkalin kinan kai uku da sabon kuma ka dogara ga Allah shi yasa za ga mutane wanda da ake kawo musu hujja da sababi sai a yi sabo shi yasa ake ba da kissa Umar dan Khattab aka ce wani mutum ya sha giya da Allah ɗaya daga cikin khalifofi Umar ne ko Usman ɗaya daga cikin wanda ya sha giya sai yake cewa ai Allah ne ya kaddara na sha giya sai Umar ya ce mishi ko ɗaya ko sabo ya ce mishi to mu ma Allah ne ya kaddara za mu yi maka haddi to ka gani dan haka shi babu wani arzikin mutum wani wanda zai kare maka ko da ƴaƴan mutum ko ƴaƴa nawa ya haifa to Allah subhanahu wa ta'ala shine zai muke mishi tunda kowa da arzikin shi yake nawa danka da aka yi shi da arzikin shi yazo ba a cikin arzikin ka bane in ma ka samu ko dalilin aiwa shi to duka daga cikin arzikin shi ne Allah ya ba maka shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi yake cewa wala taqta yake raddi ga wanda suke kafirai wanda suke binne ƴaƴansu mata saboda tsoron talauci ko kaza sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata ibrahim sai Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ne zamu auzaku da ku da su Allah ya ce a cikin alqur'ani wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah ya rizqa wa iyyahum yawa daga wata dabba mai tafiya a bayan kasa ba ta dauke da arzikinta Allah ya ce mu ne muke arzuta da ku kuma mu ne muke arzuta shi sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarta cewa ku koya ma ƴaƴanku sallah ku yi umarni ƴaƴanku su yi sallah sai yace ku shagaltar da kanku cewa game da arzikin ƴaƴanku abincin su ko aikin su ko kaza sai Allah ya ce a mu ne zamu arzuta Allah ya ce wa'mur ahlaka bis salati wasbir alayha sai Allah ya ce la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka Allah ya ce mun mu tambaye ku mu ne zamu arzuta walad wa tilqa to wannan hadisin abin da yake nuni shine ruko tawakkali ruko tawakkali kuma asali ne a cikin addini shi sai zaka ga a cikin alqur'ani Allah ke fadi wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bal ma tawakkali ibada ce mai girma wanda ba a juya ta ga wani sai ga Allah subhanahu wa ta'ala baka ce muna dogara da wani wani shine madogara ta shi yasa kaga manzo Allah ya fadi a hadisi a cikin hadisi Abdullah dan Mas'ud ko da yake cewa yana daga cikin al'amarin jahiliyya shine da'awar jahiliyya da mutanen da suke yi daga wani nasu wani nasu da ake cewa wani ya mutu wanda suke dogaro da shi ko yake arzuta su ko kuma shine ta dalilin samu sai su ga cewa babban gawa ina zan sa kaina shi ke nan da mutane za su ci to wannan yana daga cikin da'awar jahiliyya babu wani wanda ake dogaro da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba wanda kuma shine hadisi na ƙarshe daga cikin hadisan da al-Imam Ibn Rajab ya kawo a cikin wannan littafi hadisi na 50 malai yake cewa an Abdullah ibn Busri qala atan nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajul fa qala ya rasulullah inna shara'i al-islam qad kafarat alaina fa babun natamassaku bihi jami'un qala la yazalu lisanaka aw lisanuka wataban min dhikrillahi 'azza wa jalla rawahu Ahmad wannan hadisi daga Abdullah ibn Busr ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa atan nabiyya rajulun ɗaya daga cikin wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna shara'i'a al-islami ad kasurat alaina yace manzon Allah shari'o'i na musulunci na addini abinda addini yazo da shi na shari'a kaza ku yi kaza ku bar kaza kaza ma yana da kyau kaza ba shi da kyau kaza yace wannan sunna ne yawan Allah ba za mu iya cewa bi komi da komi ba yau in kai gobe kaje a yau kaje an ce maka kai sallah kaza barka a kaza zaka samu kaza gobe hallu a kara ce ma kai nafila kaza ko kai kaza sai ga to ai akwai tun yanzu in nace zan yi wannan ba na samu wannan ba in nace zan yi wannan ba na samu wannan ba to ya zan yi yake cewa sun yi mana yawa sai yace fa babu da tamassaku biya manzo Allah a gaya mana wani babi wani dan wani babi a cikin aya cikin daga cikin babi na shari'a wanda za mu yi ruko da shi wannan ko babin ya zama to jami'u wanda kuma ya tattar da duk abubuwan sabaka ma'ana in ma a ce ban yi ba wannan to in dai wannan ya hada da wancan da wancan shikenan ba qala sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam yace mushi in haka ne to la yazalu lisanuka waqaban min dhikrillah manzon Allah yace mushi to kal haushan ka ya gushi waqaban yana danye min dhikrillah daga ambaton Allah daga ambaton Allah bar wasu sarki wannan hadisi ne Muhammad ya zo shi hadisi ne wanda ya inganta wannan hadisi yana daga cikin jawami'ul kalam kamar da dama shine wannan littafi ma'ana magana ce kalma ce dai manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam amma ta tarsa da bayanai da yawa wannan mutumin kawai ta yi a bashi wani babi wanda zai riya cikin addini sai manzo Allah ya ce mushi kalka gushi haushin ka yana danyi ma'ana kawai ka dawwama akan ambaton Allah subhanahu wataala ko da yaushe to kaga wannan babi ne wanda kuma tarsa da komai ambaton Allah ya hada komai kaga sallah tana cikin ambaton Allah tawakkal alqawli yana cikin ambaton Allah yin nafilan kan yana cikin ambaton Allah sannan kuma ambaton Allah da haushi shi ma yana cikin ambaton Allah shi yasa malamai suke cewa ambaton Allah akwai ambaton Allah da haushi akwai kuma ambaton Allah da zuciya akwai kuma ambaton Allah da gabbai malamai suke cewa ambaton Allah da haushi idan yayi muwafaqa da ambaton Allah da zuciya to yafi tasiri shine kamar hadisin mutane guda bakwai hadisin Abi Hurairah mutane guda bakwai da manzo Allah yake cewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su a cikin inuwar al-arshi da tashar kiyama sai yake cewa da mutumin da wa rajulun zakara Allah khaliyat fa qalat aynahu mutumin kawai da ya tuna Allah yana shi kadai kawai sai ya tuna da Allah kawai sai zuciyar shi afwan sai idan shi yayi wannan yayi hawaye kaga zuciyar da harshen sun yi muwafaqa to wannan ambaton Allah sannan ambaton Allah da zuciya shine tafakkur fi ayatillah fi khalqillah shine Allah ke fadi alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi yake ya Allah kita wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh to at-tafakkur shine tunani a cikin halittun Allah ka tsaya kawai ka sama ido kana kallanta kana kallon ikon Allah kana kara ganin girman Allah yana ƙara bayyana a cikin zuciyarka kana ƙara imani da cikuwar iko na Allah da kuma kudura ta shi da mulki da komai nashi kana ƙara cewa lalle Allah shine abin bauta shine mahalicci to wannan shi ma ambaton Allah ne tuntuntuni ka ganga kallon tuntuntuni halitta Allah kana tunani sama ko ƙasa ko ka sa mutum ka kalla ko daga cikin wasu dabbobi wanda Allah ya umarni a nemi a kalli izinin a cikin halittar su kamar raƙumi da Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat kawai ka sa raƙumi kana kallo iko Allah to duka wannan shi ma ambaton Allah ne sannan akwai ambaton Allah na gabbai kaga kamar sallah ambaton Allah ne gabban ka suna ambaton Allah haushin ka yana yi tahiyya wajen makaranta ambaton Allah ne da gabbai Allah subhanahu wa ta'ala zai baka to duka wannan shine manzo Allah da ya ga mushi wannan abun saboda zai hada mushi komai duk wanda ya zama to a ce a koda yaushe harshen shi yana ambaton Allah to wannan ya hada duk wani babi da musulunci bayan ya sarki wajibi sannan kuma yazo harshen shi kuma kullum yana ambaton Allah wannan ai yana daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tana da mushi lada mai girma Allah da ya faɗi a cikin alqur'ani da ya zanu sai mu'minai maza mu'minai mata a ƙarshe sai ku ce wa zakirina Allah kafiran wa zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu wani lada afwan gafara da kuma lada mai girma to kaga wannan malamai suka ce wannan sahabi abin da yake tambaya kamar yana tambaya ne akan al'amura wanda ba na wajibi ba al'amura na fawai na afwan na nafila al'amura na wajibi wannan shi dama babu wannan yana ta al'amura na farilla da za ta maka nafila ne kayi kaza ka samu kaza wanda ya azumi wani litini zai samu kaza wanda ya azumi Allah zai zai nisantar da shi daga shiga wata shekara kaza in kai azumi kaza za ka shiga daga cikin babu rayyan in kai nafila a lokaci kaza za ka samu karatu wannan abubuwan ne sai ga wannan sun yi yana so a bashi wani wanda zai rike wanda kuma zai tarsa da wannan abubuwan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi daga kan cewa kal harshen shi ya gushe ko da yaushe yana ambaton Allah shi yasa aka rawaito wani hadisi cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zanne a cikin majalisin shi sai sai ga harshen shi yana harshen shi ya fuwa ba harshe ba lebe lebe yana gamuwa ma'ana kamar yana hukun abu sai suka tambaye manzala suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam mun ga harshen ka ai mun ga leban ka yana motsawa kana da sai ka ce ai an fita Allah ne a cikin yake cewa ko yana yin addu'a cewa rabbi ki sido tuwa ne naka tawabu bashi rabbi ki sido tuwa ne naka tawabu bashi gashi kuma hadisi ma yazo Aisha tace manzo Allah ya ku la fi kulli ahyani manzo Allah yana ambatan Allah a kowane lokaci to kaga wannan ya dora shi ne akan hanyar da shi ma ke fi sallallahu alaihi wa sallam kuma hanya ce da zata kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce kullum mutum yana da alaka da ambatan Allah shi yasa zaka sunna take kan ta da azkaru na abubuwa daban-daban musulmi duk abin da zai yi akwai zikiri in tashi zaka yi akwai zikiri in zama zaka yi akwai zikiri in bauchi zaka yi akwai zikiri in ka tashi daga bauchi akwai zikiri in kaya zaka sa akwai zikiri in zaka shiga dusha akwai zikiri in masallaci zaka shiga akwai zikiri in zaka fita daga masallaci kai in abun hawa zaka tafi akwai zikiri in kana kan abun hawan kana tahiya ka zo tudu akwai zikiri ka zo wangari akwai zikiri ka zo huta daga abun hawa akwai zikiri ma'ana duk abu duk wani motsi da musulmi zai yi to a cikin zikiri yake to wanda ya rayu akan wannan babu wanda ya rayu wanda yake da alaka da Allah kamar shi wannan kuma irinsu ne waɗanda daga sun ce ma Allah ya abu yake daga sun ce Allah ya abu yake kamar yadda mun gani a hadisi Abi Hurairah ko hadisi Abi Hurairah ina ji da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani abu da nake so a wajen bawa bayan yayi farilla abu baya kamar yayi abu da na wajabta mishi sai mun zalla ya kuma yake cewa idan mutum kuma yake bawa bai gushe ba yana kusantar Allah da abubuwan nafila irin su ambatan Allah da sauransu Allah ya ce har sai na so shi to idan na so shi kuma zan zama shi ne jin da yake ji ni ne jin ba na zan san hali mishi ba zai ji abubuwan da za su kai shi zuwa hushin Allah ba ba zai je ba sai alheri in waje ne ba zai je ba sai wajen alheri zan shiga cikin lamarin shi sannan kuma in ya roke ni sai na bashi in ya nemi tsari sai na tsare shi to wannan duka alaƙar mutum da ambaton Allah shine yake kai bawa wannan matsayi to shi yasa wannan hadisin manzo Allah ya ga ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ba sa wannan sahabi ga abin da zai yi ya riko da wani babi jami'i babi wanda ya tarsa da alkhairi na dukkan cikin musulunci face shine ya zan kayye gushe ko da ya wuce hamsan shi yana ambata Allah ma'ana duk motsin da zai to akwai zikirin da ne in ma dai yana zamne to ya zama to yana wani ambatan Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda muka ce shine karshen wannan hadisai wanda Ibn Rajab ya fara kenan muna iya cewa daga wannan hadisi muka zo karshen wannan littafi na abubuwan hadisi ko kuma kamsunan hadisi na Imam An-Nawawi da kuma ƙarin da Ibn Rajab yayi insha Allah ta'ala muna roƙon abin da muka yi daidai muka faɗi daidai na hadisi da muka karanta da fassara da bayanai abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kusko Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana malami shi da ya rubuta wannan littafin Imam An-Nawawi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya gafarta mishi Allah ya ƙara rahma da gafara Allah kuma ya sa a cikin mizanin hasanat da wanda suka yi hidima da littafin da mu da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu duka a cikin ladan Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya ba mu iko da abin da muka ji na hani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haliwa Allah ya sa abin da muka karanta ya zama to hujja ne a gare mu ba hujja bane a kan mu Allah kuma ya sa wannan karatu da muke Allah ya sa a cikin mizanul hasanat da duk kokari Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dai an muna yi dan shi Allah ya amsa da gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zama sakamako mai kyau a karkashin wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya dukkan buƙatun mu ya karwana dukkan shiri dukkan abin da muke yin tsoro muna tawassuli da wannan karatu da muka yi a wannan ibada Allah ya biya buƙatun mu Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu a cikin ilimin mu a cikin dukkan lamuran mu gabaki daya Allah kuma ya amfana da mu Allah kuma ba mu ilimi da amfani ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka karanta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali wa ala ali wa innaka hamidum majid sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammad